إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر تقوس قوات الرجب هجر من زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine cassette na uku cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Usulus Sunna wallafar al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi alayhi al-Imam Ahmad ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi littafi ne takaitacce ne matukar muhimmanci wajen bayyana aqidar ainihin wato as-salafus salih game da abin da ya shafi kuduri na ibada da ainihin aqida Allah ya saka mushi alkhairi zamu tashi a inda mallam yake cewa a gaba da yake magana bayan da ya kare magana akan wato sunna da kasancewarta a matsayin mai fassara alqur'ani da kuma cewa sunna ba a yi mata wato fahimta ta hanyar kiyasi ta hanyar amfani da tsuran hankali yace wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli wala walal ahwa inma huwa littiba'u wa tarkul hawa anan maka kwana ko yace ba a riskan sunna ta hanyar amfani da hankali kawai walal ahwa ko kuma da soyayyen zuciya inma huwa littiba'u wa tarkul hawa yadda abun yake shine alittiba bin abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karantar wa tarkul hawa da yin watsi da son zuciya sai yace wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan wa lam yaqbalha wa yu'min biha لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ما لنجي ومن السنة حرق لا يوجد كن أكيدة أهل السنة اللازمة وتتك دولني أي رؤود إتاء التي من ترك منها خصلة wanda duk mutumin da ya bar ruko da daya daga cikin abubuwan da za a zayyana masu tahowa yanzu har zuwa ƙarshen littafin nan lam yaqbal wa lam yaqbalha duk mutumin da yace bai yadda da haka ba wa yu'min biha duk mutumin da bai yi imani da abin da za a bayyana anan ba lam yakun min ahliha to wannan baya cikin ahlus sunna duk mutumin da ya gaza yin imani da waɗannan abubuwa yake gaskata su yake musun su to alama ce akan ba ahlus sunna bane shi wannan ita ce kaida sananniya a gun malamai al-imanu bil qadri daga cikin su akwai imani da kaddara khairihi wa sharrihi kaddaran nan ta alkhairi ce ko ku ta sharri wat tasdiqu bil ahadithi fihi da kuma gaskata hadisai wadanda suka zo suna bayani game da al'amarin kaddara wal imanu biha da imani da abinda hadisan suka fada la yuqalu ba a cewa lima don me hadisan da su ce kaza wala kaifa ba a cewa to wayaye abun yake ba mu fahimta ba inma huwa tasdiqu wal iman biha abinda ake nema anan ma shine at tasdiqu gaskatawa wal iman biha da kuma yin imani da abinda suka fadi wadannan hadisan wannan ita ce gaba da ya sa a matsayin wato mabudi dan bayyana wato daya daga cikin abubuwan da ke bambanta ahlus sunna da ahlul bid'a shine al-imanu bil qadr wanda daya ne daga cikin rukunan imani guda shida ahlus sunna wal jamaa sun yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shike kaddara komai shike juya komai da mashi'arsa komai ke faruwa shike halittar dukkanin ayyuka dukkanin bayi kuma ahlus sunna ba su yadda wato mutun ya dinga tuhumar kaddara Allah ya dinga tuhumar yadda Allah ke gudanar da kaddararsa yana neman yin shigege a ciki ba wa man lam ya'rif tafsir al-hadith ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له ومن لم يعرف تفسير الحديث wanda da ya karanta wani hadisi da ya shafi bayani akan kaddara sai ya zama bai fahimci abin da yake nufi ba wa yabluquhu aqluhu hankalin shi ya gaza riskan abin da hadisin nan ke nufi faqad kufiya zalika to an wadatar da shi daga haka wa uhkima lahu kuma an mishi hukunci fa alayhi al-iman bihi wa taslimu lahu ba dole sai ya fahimci abin keke da keke ba sai yayi imani sai ya sallama ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi misal hadisi sadiq al-masduq kuma hadisin nan na ibnu mas'ud wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wa huwa sadiq al-masduq yana cikin bukhari da muslim shine hadisin kissar halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi watni ummihi 40 yawman to wannan hadisin kaga musamman a wancan zamanin nasu wani abu ne da ba za a iya fahimtar sa ba a lokacin sai da wahayi babu wani ilimi na kimiya ko wani ilimi na bincike a wancan lokaci da yayi kusa ma da riski abu irin yanzu misali a zamanance yadda aka riska annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yi ilimin kimiya da fiye da shekara 1000 wajen fahimtar wannan ilimi wannan nazariya ta embryology ta yadda halitta ke gudana a cikin mahaifa tun daga maniyi har zuwa tsoka har zuwa a sanya kashi har zuwa ga hurarai da sauran abubuwan da za su wakara kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana ma da ilimi doriya akan wannan domin shi mai kimiya da fasaha baya ba shi da labarin cewa ana rubuta arziki da ajali da dan wuta ne ko dan aljanna bai da wannan labarin ko kuma yaushe zai mutu ko yaushe za a zai samu kaza ko kaza kaga mai kimiya bai da wannan shi yana da kawai bayani ne akan numu at-tabi'i shine kawai natural growth na embryo na kwayar dan tayi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ilimi doriya akan nasu to yanzu wannan ilimin a wancan zamanin gaskatawa ne kawai abin da ke gurin dukkan musulmi da imani da shi cewa lalle Allah ne ya sanar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ilimi shi sa har yanzu ba a gano kuskurewa a ciki yana nan akan akan hanya akan dide wa mithlu ma kana mithluhu fil qadari da kuma irin hadisan da suka zo ire-iren waɗannan waɗanda suka zo akan bayanin mithlu ma kana mithluhu fil qadari da hadisin da suka zo akan bayani akan kaddara yana ishara zuwa ga hadisin nan mai tsayi hadisin da ke cikin sahih muslim na wasu mutane da suka zo suka tambayi sayyidina abdullahi dan umar hadisin riwayan yahya ibn ya'mur wanda yake cewa farkon wanda suka fara fito da magana akan musun kaddara sune sun ma'abud al-juhani sai yace shi yahya din da shi da wani mutum mai suna humay ibn abdurrahman al-himyali suka tashi suka tafi a aikin haji ko umara suka gamu da suna nufin su gamu da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gamu da Abdullahi dan Umar a masallaci suka mishi tambaya har yake cewa idan kuka gamu da waɗannan mutane to ku ce musu ku gaya musu cewa ana in anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni shine ya basu hadisi na bayani akan kaddara da abubuwan da ke cikin sa sannan wato ya musu karatu akai batu akan kaddara din cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin rukunnan imani an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kamar yadda yake cikin sahih muslim a farkon sa to daga imani da kaddara kamar yadda muka ambata yana daga cikin rukunnan imani guda shida kuma wajibi ne musulmi yayi imani da abubuwa guda hudu matakai ne guda hudu kamar da suke cewa maratibul imani bil qadari arba'u imani martaba ta farko ita ce al-ilmu wajibi ne kai imani cewa Allah yana da ilimin komai ilimin abin da zai faru da abin da ya faru da abin da ma ba zai faru ba inda zai faru yaya zai faru saboda yadda ayoyi suka nuna tabbatar da haka kamar irin fadin Allah li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle Allah ya kewaye komai da ilminsa kamar yake cikin suratul talaq. Sannan irin fadin Allah kullu ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'asuna da ire-iren waɗannan, wannan tana cikin suratul naml. Mataki na farko kenan al-ilmu. Mataki na biyu al-kitaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dama an rubuta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika Allah yasir. Allah yace babu wani abu da ya faru na jarabawa a duniya ko a tare da ku sai ya zama kafin ya faru an riga an rubuta tun kafin wannan abu ya faru. Wannan kuma abu ne mai sauki a wurin Allah. Haka irin fadin Allah wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha illa zalika kana fi kitabi mastura ko cikin suratul Isra. Babu wata alqarya sai ya zama za mu halakar da ita ko mu azabtar ita kafin tashin alqiyama. Allah yace kuma wannan yana nan a rubuce a cikin littafi. To rubutun da aka yi shine mataki na biyu. Allah ya sani kuma ya sa an rubuta. Haka Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi wanda annabi yake cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu. Allah ya kasance babu komai kafin shi. Wa kana arshuhu alal ma, al-arshin sana kan ruwa. Thumma khalaqa samawati wal ard wa kataba maqadira kulli shay'in ko wa kataba fi dhikri kulli shay'in a wata riwaya. Allah ya sa aka rubuta komai farko da Allah ya halicci alqalami ya ce mishi uktub, aka rubuta duk abin da zai faru. Sannan duk shekara akwai at-tadbiru sanawi, duk shekara da lailatul qadari Allah zai sa a sake rubuta abin da zai faru wannan shekara. Inna anzalallahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. A wannan shekara za a ware abin da zai faru a wannan dare, abin da zai faru a wannan shekara za a ware shi gaba gida. Shine at-taqdiru as-sanawi. Bayan wancan at-taqdir al-kitab al-amma, sannan akwai at-taqdir ala mustawal afrad wanda ake ma daidaiwan mutane. Shine na wancan wanda ake yi at-taqdirul umri a cikin mahaifa, a sake rubuta abin da zai faru ga kowane bawa yana cikin mahaifiyarsa. Sannan kuma akwai at-taqdirul yawmi wanda Allah subhanahu wataala yake ba mala'iku dama su rubuta abin da zai faru a kowane wuri na duniyar nan. Kullu yawmin huwa fi sha'an. To sannan kuma Allah yana tare da asalin littafin. Yahullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ina fata mun gane wannan mataki na biyu kenan, matakin alkitaba. Dole kai imani da cewa bayan Allah ya san abin da zai faru a cikin hikimarsa da tsarinsa kuma sai ya sa aka rubuta komai. Mataki na uku shine almashi'a. Matakin almashi'a, babu abin da ke faruwa sai Allah ya ga dama. Qul lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allah shi ke abin da ya ga dama, abin da ya so, san da ya so, yadda ya so. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Allah shi ke halitta abin da ya ga dama, ya zabi wanda ya ga dama. Babu wanda yake da wani za'i na wani motsi ko shuru sai Allah ya ga dama. Babu wani tsuntsu ko dabba ko ganyen bishiya ko ƙwaro da ya isa ya motsa sai da izinin Allah, sai da mashi'arsa. To mashi'ar Allah ta game komai. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna. A cikin ƙasa suke nan. Allah ya ce ya san duk abin da ke cikin zukatan mutane da duk abin da suke koyewa. Mataki na uku kenan, matakin almashi'a. Mataki na hudu na ƙarshe shine matakin alkhalq. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allahu khaliqu kulli shay'in. Allah shi halicci komai, da mutane, da aljanu, da dabbobi, da ayyukansu, da rayuwarsu, da mutuwarsu, da komai Allah shi halitta. To waɗannan su ne matakai hudu na imani da kaddara: al-ilmu, al-kitaba, al-mashi'a da al-khalq. In ka kalli hadisan da ayoyin suna da yawa, muna ɗan misali ɗaya ne kawai abinda malamai suka fitar kenan daga gare su, cewa waɗannan hadisan suna hukunta imani da kaddara a bisa waɗannan matakai guda huɗu. Ina fata mun gane. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma al'umma nasiha ga manniya, game da al'amarin bincike da kutse a cikin kokarin fahimtar abinda kaddara take nufi. Al-Imam Tabarani ya ruwaito hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi yake cewa alaihi salatu wasalam, idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira al-qadru fa amsiku. Idan aka ambaci sahabbai na, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ku ja bakin ku shiru kada ku kutse a cikin mutuncin su. Wa idza dhukira al-qadru fa amsiku, haka idan an ambaci kaddara to nan ma ku yi shiru, ku yi shiru nan ma, kar ku ce za ku sa baki sai kun fahimta. Sannan kuma ka'ida ta gaba shine, ba a shagaltuwa da kaddara wajen ayyuka. A'a, fa kullum muyassarin lima khuliqa lahu, i'malu fa kullum muyassarin lima khuliqa lahu. Kar ka ce to aini an riga an kaddara, kaddara ta bari in samu wuri in zauna kawai in jira abin da zai faru. Wannan ba shine abin da aka umurce ka ba, umarni na shari'a. An umurce ka da kai imani da kaddaran, kuma ka bi asbab, ka nemi abin da zaka nema na amfanin duniyar ka da lahiranka. Ihris ala ma yanfa'uka. To don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu sahabbai suka yi mishi irin wannan tambaya, sai ya ce a'a, da suka ce ala nad'u la amala wa nattakilu ala kitabina, shin ba ma bar aiki ba, mu dogara da abin da aka rubuta a littafinmu? Sai ya ce musu i'malu fa kullum muyassarin lima khuliqa lahu, ku je ku yi aiki, kowa zai zama an sauƙaƙa mishi aikin da yake. Sannan ba a tazarru'i da kaddara bayan kayi laifi ka ce ai kaddara ne, ba da kaddaran za a yi maka hisabi ba, da shari'a za a yi maka hisabi. Abinda Allah ya ce ayi ko a bari, idan ka taɓa to kar ka zo ka ce ai kaddara ne. A'a, kai nadama, ka tuba, kai istighfari, kai ikla'i daga wannan zunubin, shine abinda zai fushe ka. Ina fata mun gane wannan bayanai ne dai masu tsayi a taƙaice muke yi. Malam ya ci gaba da cewa wa mithlu ahadithir ru'ya kulliha wa inna bat an asma'i wastawhasha minha almustami'u wa inna ma alayhi al-imanu biha wa alla yurda minha harfan wahida wa ghayriha min al-ahadithil ma'surati al-thiqati. Yace wa mithlu ahadithi wa mithlu ahadithir ru'ya kulliha, da gaskiya abin da ya zama wajibi kai imani da shi hadisai da suka zo akan bayani akan ar-ru'ya, ganin Allah subhanahu wa ta'ala, kulliha gabaki daya hadisan da suka inganta cewa mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama, kamar yadda nassoshin alqur'ani suka nuna da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda sun kai haddi na tawatur. Daga cikin ayoyi kamar fadin Allah, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, ta cikin suratu Yunus, lillazina ahsanu, waɗanda suka kyautata suka yi abinda Allah ya ce su, suna da alhusna aljanna, wa ziyada da ƙari akan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda cikin hadisin Muslim riwayar sahabi Suhaib radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara da kanshi yake cewa ar-ru'ya al-ziyada anan shine ru'yatul bari subhanahu wa ta'ala, wanda wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala da mu'mini za su. Haka faɗin Allah, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, wannan ita ma a fassararta shine fuskoki za su zama cikin annashuwa ranar alkiyama, kuma za su ga Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka mai nazamu yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin min mithali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahli al-i'tizal. Za su ga mu'minai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama, idan sun ganshi za su manta dukkanin ni'imomi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama yi wa 'yan aljanna duk ni'imar da ya musu alkawari, sai Allah ya zo ya sa a tambaye su, ko kuma ya tambaye su ta bayan shamaki, na cika muku dukkan alkawarinku? Su ce haka ne ya Allah, ka cika mana. Akwai wani abu da ban ba ku ba da kuke bukata? Su ce babu komai ya Allah. Sai Allah ya ce to ni zan kara muku abin da ya fi duk wannan ni'imar da kuke ciki. Sai Allah ya yaye hijabin da ke tsakankanin shi da bayi, sai bayi su ganshi. To shine fayin sauran na'ima idza ra'aw, duk wata ni'ima ta aljanna, ni'imar ganin fuskar Allah mai daraja, sai ta zama wannan ba ni'ima bace bil muqarana ila ni'imar ganin Allah. Allah ka sa mu cikin da samu wannan falala. Wannan hadisai wajibi ne musulmi mumini ya imani da su.
malam yace wa inna batanil asma'i koda abun yana maka wani wato yana maka wani damuwa a cikin kullanka in ka ji kana jin wani iri kama ya za a ce haka anya wannan abu ne mai yuwa kuwa yace wastauhasha min hal mustami'u ko kuma kaga abun ya maka wani bambarkwai ya maka wani iri istauhasha kana jin wani discomfort kana jin ishmi'izazi ka rasa wato hankalinka da tunaninka yafi kwanciya da abin wa innama alaihim imanu biha abin da yake akan ka kai imani da wannan wa Allah ya rudda minha harfan wahida kar ka sake ka karyata ko guda ɗaya daga cikin hadisan nan wa ghayriha min al ahadith al ma'thurati an istiqat da ma dukkanin sauran hadisai waɗanda aka cirato su daga amintattu yanzu kun ga jama'a wannan itace ka'idar da muke ta faɗa tare nan hadisai da aka cirato daga amintattu abinda ake nema kai mumini kai imani da su baya cikin gwada cewa kai mai hankali ne kace kana wai gwadawa da hankalinka sai abinda hankalinka ya karba wannan shi kanshi dalili ne akan baka da hankali dalili ne akan baka da hankali ya za ka fahimci haka misali shi malamai da suka san wannan fanni suka karanta shekara aru aru sun bi ta kai sun yi magana sun yi sharhi sun ruwaito sun bayyana wa al'umma kai kuma rana a tsaka sai ka ce duk baka yarda da hankalin malaman nan ba duk ba su da hankali sai dai kai kaga wannan shine asalin dalili akan kai ne baka da hankali bai yiwa duk taron al'umma masana su hada akan abu na ilimi kai kuma kai kadai kuma kai baka da ilimin kuma ka ce naka shine dai wannan shi kanshi dalili ne akan gazawa hankalinka ina fata mun gane wannan masu hankali su magana wani ya musa musu kuma a ce kai da kake kwaya daya a wajen yawa su kuma suna da yawa sannan tsawon zamunna da tsawon shekaru abu ne sananne a cikin ilimi wani mutum kwaya daya yace ba haka ba wannan kar ya isa dalili akan cewa ba shi da hankali wa Allah yukhasima ahadan wala yunadirahu wala yata'allama aljidala fa innal kalama fil qadri wal ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunani makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnata min ahli sunnati hatta yada aljidala wa yusallima wa yu'mina bil athari yace wa Allah yukhasima ahadan kuma daga cikin ka'idojin imani a cikin mazhabi na ahli sunna wal jamaa akwai kuma cewa ba za ka dinga jayayya da kowa ba wala yunadirahu ba za ka je kana munazara kana jidali kana muqabala ba wala yata'allama aljidala kuma ba za ka je kana koyan usul na musu da jayayya ba wanda ake koya cikin ilmin kalam da ire-irensa fa innal kalama fil qadri war ru'ya domin ta tattaunawa da yin zance da mai da martani wa juna da yin jayayya akan alqadar qaddara war ru'ya da batu akan ganin Allah wal qur'ani da batu akan alqur'ani wa ghayriha min as-sunan da sauran aqidoji duk sanda yace as-sunna anan aqida yake ne makruhun to wannan abin ki ne al-makruh anan bi ma'ana al-haram domin a cikin yare na al-mutaqaddimu makruhi na zuwa ne da ma'anan haramci shi sa ya kara yace wa manhiyun anhu kuma abin hanawa ne ba wai makruhi wanda ake dan kyama sama sama ba la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunna ma'abucin jayayya da musu akan alqur'ani da kan ganin Allah da kaddara da ire-iren su wanda ke yin irin wannan musun koda a ce a cikin musun nashi ya dace da abin da yake daidai baya kasancewa min ahli sunnati bai zama daga cikin ahli sunna ba hatta yada aljidala wa yusallima har sai ya bar musu din ya mika wuya wa yu'mina bil athari ya yi imani da hadisan sannan zai zama ahli sunna ma'ana koda ya dace da abin da yake gaskiya amma ya isa zuwa ga gaskiyar ne ta hanyar jayayya da musu kamar yadda wasu daga cikin asha'ira da maturidiyya da mu'tazila suna da wasu kalmomi waɗanda a wurin sun dace da gaskiya amma kuma ba hadisan suka karba suka isa ga gaskiyar ba wani wato hanya suka bi wata hanya suka bi wani tafarki suka bi na daban suka yi jayayya suka yi irin waɗannan laukaniyat din amma kuma sai laukaniyat din ta tike da su zuwa ga wannan abin da ake nema suka yarda da abin ko suka ambace shi amma duk da haka ba za a karbe su a matsayin cewa su ahlus sunna bane kamar yadda ka san misali a lissafi a mathematics idan ana so a kai ga wata amsa akwai matakai da ake bi akai ga wannan amsa. Idan mutum bai bi waɗannan matakan ba, koda ya kai ga amsar bai cutar ba, ba haka bane? Akwai, saboda kowane mataki yana da make shi. To kamar kuma yadda jiya nake misaltawa, idan kai ba likita bane, idan ka je ka ba wani magani ya sha, koda ya warke baka yi aikin likitanci ba, kuma kai laifi a bisa dokoki da tanajin ma'aikatan kiwon lafiya, koda a ce ya an yi sa'a, an yi gamo da katar abinda ka bashi na magani aka dace ya zo daidai da warakar shi ko ya mishi amfani ya warke, har yanzu dai sunanka mai laifi, da zaka saka uniform ka je ka tsaya akan hanya kana bada hannu, kaga kana taimakawa mutane ne suna wucewa traffic, kada su yi karo a randa bawul ku. Idan dai kai ba jami'in hukumar wannan aiki bane, kai ne fiye ka, koda baka jawo hatsari ba, ko ka je ka kafa checkpoint kana checking din wato masu shiga da fita da kayan da suke na laifi, indai kai ba dan sanda bane, har yanzu dan sanda suka kama ka, to kai fasa kauri ko kuma a ce kai sojan gona da ake cewa. Ma'ana yin abin da ya dace a sa'ad da ba kai ka cancanta kai ba, ko kuma baka ba hanya da ta dace a yi ba, to baya zama daidai, bai zama daidai. Ina fata mun gane wannan, zaka sai a kiyaye wannan jama'a. Kuma kun ga anan ma yana ƙara maimaita mana magana game da harancin jayayya da husuma a irin abin da muka ambata a makon da ya gabata. Wal Qur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqin wa la yadhufu an yaqula laysa bi makhluqin qala Allah qala fa inna kalamallahi laysa bi ba'inin minhu wa laysa minhu shay'un makhluqun wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi wa man qala bil lafzi wa ghayrihi wa man waqafa fihi fa qala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa inna ma huwa kalamullah fa hadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun wa inna ma huwa kalamullahi laysa bi makhluqin. Sannan Imam Ahmad ya ci gaba da yin magana sabuwa, yace wal qur'anu kalamullah, shi alqur'ani magana Allah ne, wa laysa bi makhluqin, ba abin halitta bane, wala yadufu an yaqula laysa bi makhluqin, kada kai rauni ka kasa fadin wannan magana, ka kasa cewa laysa bi makhluqin, tarka ce kai alqur'anu kalamullah, ka tsaya ne sai ka ce laysa bi makhluqin, ba halitta bane. Qala al-Imam Ahmad yake cewa fa inna kalamallahi laysa bi ba'inin minhu, domin shi zancen Allah ba wani abu bane da yake gefe daban da Allah, wa laysa minhu shay'un makhluqun, babu wani abu daga cikin sifofin Allah wanda yake halitta ne, wa iyyaka amma a hirdinka wa munadharata man ahdatha fihi, kar ka sake kai jayayya da wanda ya kawo bid'a game da alqur'ani mai fadan irin wannan magana, wa man qala bil lafzi wa ghairi, kar kai jayayya da wanda yake cewa lafzi bil qur'ani makhluq, wa man waqafa fihi, kar kai jayayya da wanda ya dakata yace ni bazan ce makhluqi ba, bazan ce ba makhluqi ba, fa qala yana cewa la adri ni ban sani ba makhluqun aw laysa bi makhluqin wa inna ma huwa kalamullah, ka sani cewa lalle alqur'ani zancen Allah ne, wato wanda zai ce ni dai na san zancen Allah ne amma ban san ko halitta bane ko ba halitta ba, shine alwaqifiyya kenan. Fa hadha sahibu bid'ati, wannan ma dan bid'a ne, mislu man qala, dai suke da wanda yace huwa makhluq, inna ma huwa kalamullah laysa bi makhluqin, lalle a ce qur'ani maganar Allah ne kuma ba halitta bane, a hada jumlolin guda biyu. Wannan mas'ala tana daga cikin masail da malamai suke ta magana akan ta, malaman da na baya Ahlus Sunna wal Jama'a suka tafi akan cewa lalle wato qur'ani magana Allah ne, domin shi Allah da kanshi ya faɗi haka, wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi, kaga Allah da kanshi ya kira sunan qur'ani da suna kalamullahi, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi, Allah ya sake kira shi suna kalamullah, kuna sa ran wai su imani da ku bayan wasu daga cikin su suna jin zancen Allah, kuma yuharifunahu, haka sai yaqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maganima lita'khuduna lita'khuduha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallahi, haka Allah da kanshi ya kira shi kalamullahi, da haka ya kamata kowa ya sallama tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah, tabbatar da cewa lalle Allah yana magana tunda annab Musa Allah ya magana da shi falamma ja Musa li miqatina wa kallamahu rabbu wa kallama Allah Musa taklima shi Allah ne da kanshi kenan ya bayyana cewa zance yake yana magana kaga ya kamata kowa ya sallama ya hakura cewa eh Allah yana magana san da ya ga dama yadda ya ga dama da yaran da ya ga dama ya zabu wanda ya ga dama yayi magana da shi a san da ya ga dama wannan shine abin da ahlus sunna wal jamaa suka yi imani da shi da ire-iren waɗannan nasoshi wanda suna da yawa sun kai haddin tawatur ina fata mun gane wannan to al-imamu az-zahabi ya kwararo da dama daga cikin su a cikin littafin shi wato al-ulu lil-alil ghaffar ya kwararo su da maganganun malamai kala daban-daban a zamanna daban-daban haka ibn taymiya a cikin ainihin wurare daban-daban musamman a cikin al-hamawiyya da al-wasiqiyya da ire-iren su sai ya ci gaba da cewa shi al-qur'ani ba karkai rauni ka kasa fadan cewa laysa bi makhluqin karka tsaya akan kalamullah din kawai da ana tsayawa akan kawai al-qur'anu kalamullah kafin a zo a samu fitintunu to da aka zo aka samu fitintunun sai zama idan ka ce al-qur'anu kalamullah to baka fayyace a wannan aqida kake ba domin su ma sauran suna cewa al-qur'anu kalamullah makhluq ko su ce al-qur'anu kalamullah laysa la adri a makhluq aw ghayr makhluq kamar yadda misali in ka ce ahlus sunna ne kai ada to ya wadatar amma zamani da ya tsayi dole suka ce ahlus sunna akan tafarkin magabata ahlus sunna as-salafiyya in ka ce da kana aiki da alqur'ani da sunna ya wadatar amma daga baya in kana so ai tamyizi sai ka ce ina aiki da alqur'ani da sunna a bisa tafarkin magabata ko fassarar magabata domin zaka samu wasu dake da'awar suna aiki da alqur'ani da sunna amma ba sa da'awar cewa suna aiki da shi a bisa tafarkin magabata to saboda tamyizi dole a faɗi cewa kalamullahi laysa bi makhluqin kar kai rauni ka kasa cewa laysa bi makhluqin sannan ya sake mimmita cewa kar ka je kana jayayya da wani akan wannan kar ku kulla zaman muqabala tsakanin kai mai cewa alqur'anu kalamullahi laysa bi makhluqin da wanda ke cewa alqur'ani makhluqi ne kar kai da ku kulla zaman muqabala da shi baya daga cikin tafarkin tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-imamu abu dauda ya ruwaito wani ya daga cikin mafarid na abu dauda abu daud ya kaɗaitu daga cikin ashabul kutubus sita dukan su da ruwaito wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mira'u fil qur'ani shirkun ko kufrun a wani lafazi jayayya game da al-qur'ani shirka ce kafirci malamai sun fassara biyu al-imamu abu sulaiman al-khattabi a cikin ma'alim sunan yana cewa al-mira'u huna qila shakku wasu sun ce al-mira' anan yana nufin shakka shakka game da al-qur'ani game da gaskiyar shi kafirci ne kamar yadda Allah yake cewa falataku fi miryatin ay falataku fi shakkin min liqa'i wasu kuma suka ce al-mira'u anan al-jidal jayayya to shi tace fasarar da muke nema an haka al-imamu al-munawi ya fassara da cewa wasu sun ce shakka akan kasancewar shi zancen Allah al-mira'u fil qur'an kufrun wato ash-shakku fi kaunil qur'ani kalamullah wannan shi kanshi wato kafirci dan haka babu kyau yin haka da dukkan ma'anonin guda biyu a cikin wata riwaya ta al-imamu Ahmad ibn Hanbal sai annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa an saukar da alqur'ani akan wato harufa bakwai sai ce wal mira'u fil qur'ani kufrun wal mira'u fil qur'ani kufrun wal mira'u fil qur'ani kufrun sai da maimaita su uku sai ce fama araftum minhu fa'mal abinda kuka sani kuka fahimta daga alqur'ani ku aikata wama jahiltum minhu farudduhu ila alimi abinda kuka jahilta ku maida shi zuwa ga masanin shi wannan ita ce sima ta mutanen kirki sima ta ahlus sunna abinda ka fahimta a qur'ani ya aiki da shi wanda baka fahimta ba sai ka koma da shi zuwa ga wanda ya sani wala radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbituna minhu sannan kuma Allah ya zargi waɗanda suke neman su kwakulo wani abu a cikin alqur'ani wanda ba a fahimta ba su yayata shi dan ta da fitina minhu ayatun bayyinatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat sai Allah yace fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna ibtigha atawi dama Allah ya sanashe mu cewa akwai abin da ba a sabbasar shi ba ayatun bayyinat wanda ke da bayani dalla dalla hunna umul kitab ai hunna aglabiyatul kitab sune kaso mafi tsoka na alqur'ani watakila kaso 90 ko da 5 ko kaso 80 ko makamancin haka sai Allah yace wa ukhru da kuma wasu ɗan ayoyi kadan mutashabihatun wanda ba a iya fahimtar su Allah bai aiko su ga dan adam dan a fahimta ba to anan sai ka ji sai mutace to me yasa aka aiko su to shine abin da aka haka kamar haka Allah ya aiko su dan ya tarbi imanin ka shin zaka gane abin da baka zaka yarda da abin da baka fahimta ba ka yarda cewa Allah ne yayi mutane a rayuwar duniya ba akwai abu da dama da ba mu fahimta ba kuma mun yarda yanzu wannan waya da ke hannunka idan kai ba injiniya ne a software engineering ba kai sai gane yaya technicalities din dake faruwa take aiki take an san sako take bayarwa take an san hotuna take aikawa da sako gashi ana yin live streaming da wani ne kokoloka ta fahimci wannan bata fahimta ba amma kuma ka yarda in baka taba shiga ɗakin tiyatar likita inda yake zuwa ya kashe mutum temporarily ya bude cikin shi yayi abin da ya ga dama ya yanka nan ya kulla nan ya kulla nan ya sake na daidaye shi ya dinke shi ya tashi kuma kai zaka biya kudi a mataka ko danka ka sa hannu cewa ko ya mutu babu komai kana da ilimi ka iya fahimtar ya ake yin wannan dalla dalla ba zaka iya fahimta ba tunda ba harkar ka bace kai koda ma an ce bari a shigar da kai ka gani sai dai ko kaga abin da yake kamar su dabari amma kuma kai imani da shi abin da dan adam dan uwan ka yake Allah ya huwa ci mishi wani ilimi wanda kai baka da nasibi a kansa kuma ka yarda cewa abin da yake yi ba tsafi bane ba su dabar bane ilimi ne Allah ne kuma ya bashi duk wata harka in ka dauka zaka yi mata wannan misali yanzu ko tukin mota da yake abin banza ga magari idan baka iya ba sai kai ta mamaki ya akai mutane suke tuka mota sai shiga lafiya sai ta lafiya amma na Allah kana musu cewa a kai baka yarda Allah zai yin kaza ba to kai wannan yanzu yayi kama da aiki masu hankali jama'a bai kama da aiki masu hankali ba yanzu ko aji ne ka shiga na makarantar boko a cikin yan bokon isu idan ka bar department din ku na economics misali ka tafi ka je department na sociology ko department na mass communication ko veterinary medicine ka je ka shiga wani aji ka ji ana lecture yaran da ake yi kana ji duk abin da ake faɗa kalmomin kana iya fahimta sai ba za ka taba gane me suke yi saboda ba harkar ka bace sai ka ji in ka je suna yin seminar ko suna wani tattaunawa ko ana lecture ko ana defense na PhD ko na ba kai saka gane me suke yi ba sam kuma dole za ka yi da cewa abin da suke yi ba su dabar bane ilimi ne to me yasa muke ƙaryata ilimin Allah me yasa muke kaddara muke musun kaddara Allah shi yasa na faɗa cewa wato alama ne akan hankalinka bai da kyau ka dinga musu da abin da ya shafi Allah babu alamar hankali a ciki sai dai alamar rashin hankali so dan haka mu kiyaye jama'a Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar manzon shi cikin mala'iku shine jibril alaihi salam ya saukar da shi kuma magana Allah ce jibrilin yake nakaltuwa daga Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah yake so a kawo musulmai sun kasance akan wannan aqida babu wanda yake musulunta sai da tafiya ta tafiya bayan shekara 200 sun wuce a cikin musulunci sai aka fara samun wasu da sunan malanta mu'tazilawa da makamantansu sai ibnu abi du'at suka dauko wannan aqida suka rawwaja ta suka dinga shiga da fice suna kokarin sai sun dasa ta a cikin aqidar musulmai wanda kuma burbushi ne da naso na abinda aka fassaro daga ilmomin kimiyya da fasahar turawa na wancan zamanin sune girka da roma da farisa wanda aka kawo cikin musulunci sai aka samu kuma wasu sarakuna sai goyi bayan wannan abu na farkon sarakunan nan shine al-ma'mun al-abbas wanda ya rusuka ta 218 ya kai ya kawo tare da cewa Allah ya bashi nasibi a ilimi yana san malaman hadisi yana san ilimi yana fatan ina ma da shi ma yana da rabo mai tsoka ilimi amma sai ya samu bata saboda waɗannan alƙalai da malamai da suke kewaye da shi wanda suka yadda da wannan aqida suka cusa mai ita dama su suka koya mishi karatu tun yana yaro ya dauki wannan aqida yayi nufin ya maida ita aqidar gwamnati Allah bai cika mishi burin shi ba ya rasu da zai rasu yayi wasiya ga na bayan shi cewa lalle su cigaba da wannan aqida su cigaba da goyen bayan ta su cigaba da taimakon malaman da ke yada ta na bayan nashi shine dan shi al-mutasim al-mutasim wanda shi kuma ya cigaba da wannan ta'annatin har zuwa shekara ta 227 sanda Allah bai rasuwa na bayan shi shine al-wafiq shi ma ya cigaba wasiq shine ma ya kai matuƙa wajen sa a kama mutane a dake su a kulle su a kore su a gari a tsaida albashin su shi ma haka ya cigaba da yi har zuwa shekara ta 232 rasuwar su kenan shi ma sannan Allah ya kawo al-mutawakkil wanda shine al-sunna suka samu faraj suka samu ainihin wato yanci aka saka musu mara suka yi fitsari sai Imam Ahmad ibn Hanbal aka sallame su daga gidan yari aka ba su dama su cigaba da yin karatukan su da sauran su to wannan shekarun musulmai sun yi su da su yake cewa ayyamul mihna shekarun jarabawa domin an jarabci malamai da yawa wasu sun amsa mukrahin wasu sun amsa mutaawwili wasu sun amsa bi raghabatin minhum dan su samu shiga abun gwamnati wasu suka ki kasa kasa suka ki aka buga aka raya aka daka har aka kashe irin su Nu'aym ibn Hammad malamin su Bukhari kashe shi aka yi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal aka daure su aka dake su suna nan da yawa sanannun abubuwa ne a cikin littafin tarihi da sira na malamai to wannan aqidar ita ce mutazila suka ci gaba da yin dakwanta a duk inda suke addini suka samu kansu suka dinga kokarin sai sun cusa ta cikin aqidin musulmai cewa Qur'ani ba magana Allah bane halitta ne kamar sauran halittu malin ya ci gaba da cewa wa man waqafa yace to kuma wa man qala bil lafzi wa ghairi duk wanda yace bil lafzi lafzi yana ishara zuwa ga mas'alan lafzi bil qur'ani makhluq ce duk wanda ya faɗi wannan to shi ma dan bid'a wa man waqafa fihi da wanda ya tawaqqufi to na akwai abubuwan lura ana nan ana cewa al qur'anu makhluq sorry al qur'an kalamullah halusunna na faɗin haka yan bid'a na cewa al qur'an makhluq sai aka samu wata mas'ala ta yi reshi shin wanne ne zancen Allah din Qur'anin da ke cikin takaddu da wanda aka haddace shine zancen Allah to sai wasu suka kirkiro wata tambaya to abinda mai karatu ke karantawa sanda yake karanta alqur'ani wannan sautin muryar da ake ji kuna nufin wannan sautin muryar Allah ne tunda kun ce zancen Allah ne yake karantawa Imam Ahmad ibn Hanbal sai ya ce yin wannan tambaya ita kanta bid'a ne haka ya tsaya kuma ya soki duk wanda ke irin wannan tambaya da kuma waɗanda ke ba su amsa suna cewa a'a wannan lafazin namu ba alqur'ani bane wanda kuma wannan amsa ce ta gaskiya kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake faɗa a cikin Sayru al-Alamin Nubala amma shi Ahmad ibn Hanbal yana so ne ai taka tsantsan wajen buɗe kar a buɗe kofar da za a yi ta samun reshi bayan reshi yadda su yan bid'a da suke al-Imam al-Bukhari shi yana da gaskiya wanda suka bada amsa da cewa lafzi bil qur'ani makhluq akan haka ma hayy littafi shine khalqu af'alil ibad wanda wannan na da gaskiya abin da ya ja mishi rikici da malamin shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhri mukiyai az-Zuhri ba az-Zuhri ba dan Zuhri ba malamin Bukhari bane az-Zuhri Muhammad ibn Yahya az-Zuhri wani babban malami cikin malaman kasar nan sabo wanda malamin su Muslim din nan ne wanda suka bata da Muslim a sanadiyar Bukhari to wannan malamin yana da gaskiya wanda suka kiba da kofa akan a faɗi wannan magana kwata kwata kuma yake baiwa Bukhari uzuri akan cewa abinda Bukhari yake faɗa tunda ya yadu to wajibi ne kuma a yi ma abin raddi yadda zai zama an fayyace me ake nufi shine Bukhari ya tafi shi khalqu af'alil ibad sai suka saka shi a cikin zargi cewa shi ma yana daga cikin al-lafaziyya amma ba haka bane gaskiya su wadancan al-lafaziyya daban waɗanda suke riko da wannan magana dan su kawo shakka a cikin asalin aqida sai kuma akwai al-waqifa su ne masu tsayawa yan middle kenan yan tsakiya zai ce al-qur'anu kalamullah eh yayi da qur'ani magana Allah ne sai ce amma la aqulu makhluq wa la aqulu ghayr makhluq ni ban cewa halitta ne ban kuma cewa ba halitta bane ko kuma wa zai fadi kalamullah din ba sai ce kawai ana atawaqqaf ni na ja na tsaya ba ni da magana akai suna yin haka ne saboda dabara dan kada su samu matsala ko dan kada a gane inda suka tsaya da haka Imam Ahmad ibn Hanbal su ma ya hada da su yace yan bid'ai kuma akan haka Ahmad ibn Hanbal ya bata da mutane da yawa kuma mutanen da suke mutane ne na jikin shi sun samu waɗannan matsaloli ya bata da su malami sun ba shi uzuri kuma su ma waɗannan an ba su uzuri irin su Ali ibn al-Madini irin su Yahya ibn Ma'in Allah ya gafarta musu gaba daya hasali ma Ahmad ibn Hanbal yana ciwon sa na rashin lafiya wanda kamar yadda muka ji a tarihin yayi wajen mako biyu ko yanayin haka kuma kamar haka yana rashin lafiya da Yahya yazo gaishe shi da akai sallama ya amsa ya waigo daga makwancin shi wane ne aka ce wane ne kawai da ya juya ka bai ƙara kallon shi haka Yahya ibn Ma'in ya gama faɗan uzurorin shi ya fita yana kuka yana nadama da takaicin cewa abokantakar su ta shekara da shekaru ta samu matsala sanadiyan wannan kadiya ku yana bada uzuri akan cewa shi ba zai iya juriyar da kai kai ba ya kai Ahmad ibn Hanbal ka bani uzuri ba zan iya juriyar da ka jure ba domin shi Yahya da aka dake shi kawai sai ya amsa yace jikina ba irin jikinka bane taurin zuciyata ba irin taurin zuciyarka bane ba zan iya jura abin da ka jure ba shi kuma Ahmad ibn Hanbal yana ganin a'a yadda nake limami na sunna kai ma limami ne tare muka yi karatu tare aka samu bai kamata ka ja da baya akan wannan aqida ba to haka shi kuma Ali ibn al-Madini shi ma ya samu matsala wanda take tana da alaka da wannan qadiya zaka samu a cikin tarihin sa dake cikin littafin Mizanul I'tidal da cikin Sirru Alamin Nubala da cikin tarihin Madinatu Baghdad duka maganganun da sunanu a tarihi to dan haka mallan ya ci gaba da cewa karka ce karka biye ma karka yadda da masu cewa illafiya da masu cewa su ɗan waqaf ɗan waqifiya ne karka yadda da su lalle lalle ka tabbatar cewa Qur'ani zancen Allah ne ba halitta bane wannan shine abinda Imam Ahmad ibn Hanbal ya karrara wal imanu birru'yati yawmal qiyamati kama ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama min al-ahadith as-sihah har ila yau ya sake dawo da waccan magana yace kuma wajibi ne kai imani da gaskiyan abinda in baka imani da shi ba ka cikin ahlus sunna wajibi ne kai imani da cewa akwai ganin Allah rana al-qiyama bayan an shiga aljanna kama ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda kuma kaji kamar wadancan ayoyi da ladina asanu al-husna wa ziyada da irin fadin su fadin Allah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid shi ma an fassara shi da cewa abinda yake nufi al-mazid din shine wancan da ziyada din kamar yadda aka ambata a wurare daban-daban a cikin nassoshi na al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka ambata hadisan ganin Allah a lahira da mu'mini za su yi shiga aljanna hadisai ne mutawatirai sun zo da yawa riwayoyi sama da 70 suka kawo wannan ainihin wato bayani wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun rawahu qatada an ikrima an ibn abbas wa rawahu al-hakim ibn aban an ikrima an ibn abbas wa rawahu ali ibn zaid an yusufa ibn mihran an ibn abbas yace wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne kai iman da cewa shi annabi alaihi salatu wasalam qad ra'a rabbahu ya ga Allah ubangijinsa fa innahu ma'thurun ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin wannan abu ne da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihun kuma ingantacce rawahu qatada an ikrima an ibn abbas akwai riwaya qatada ibn di'ama daga ikrima maula ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa warahu al-hakim ibn aban hakana akwai riwayar al-hakim ibn aban shima daga ikrima daga ibn abbas warahu ali ibn zaid ibn yusuf ibn mihran an ibn abbas hakana akwai riwaya ali ibn zaid ibn daga yusuf dan mihran daga abdullahi dan abbas al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi daga al-hakim ibn aban daga ikrima daga ibn abbas cewa ibn abbas yake cewa ra'a muhammadun rabbahu Allah annabi Muhammadu ya ga Allah ubangijinsa salawatullahi wa salamu alayhi ya ga Allah ubangijinsa qultu sai ni ikrima nace alaysa Allahu yaqulu ashe ba Allah yana cewa la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara ba, ba Allah ya ce idanu ba sa riskar shi amma shi yana riskar idanu. Sai Ibn Abbas ya ce mushi wai hak kai canka zaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nur, wancan ana magana ne idan ya fito da hasken sa wanda shine hasken sa, kamar yadda Allah ya faɗa falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka, to a lokacin ne la tudrikul absar. Qala yace annabi ya ce mana, Ibn Abbas ya ce mana uriyahu marratayn, Allah an nuna wa annabi Allah marratayn so biyu. Wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Imam Bukhari, haka Ibn Abi Asim ya rubuta shi a cikin kitabus sunna, haka Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa, haka Ibn Mardawiya da Hakim a cikin Al-Mustadrak, sannan Hakim yake cewa sahihun ala shart ash-shaykhaini wa lam yukharrijahu. An nuna wa annabi Allah in ba haka na faɗa ba kuskuren baki na ne. Riwayar can kuma ta Qatada daga Ikrima, ita kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne ya ruwaito ta daga Ibn Abbas cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala, naga Allah ubangijina madaukakin sarki. Haka Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali da ya ruwaito wannan hadisin sai ya ce wannan hadisin sami'tu hadhal haditha min abi, a cikin zawaidul musnad kenan, yace wa amla alayya fi mawdi'in akhar, kuma wata rana ya muni imla'in sa. Al-Imam al-Sheikh al-Allama Ahmad Shakir a cikin taqiqin sa yake cewa isnaduhu sahihun, isnadun wannan hadisi ingantacce ne. Daga Ibn Abbas radiyallahu anhu wannan ita ce riwayar sa. To kamar yadda muka sani mas'ala ce khilafiyya, sayyidatuna Aisha radiyallahu anha tana da ra'ayi sabanin wannan. Ibn Abbas ya ruwaito wannan tabbacin, ita kuma take cewa duk wanda ya ce maka annabi ya ga Allah to kace ƙarya yake. Haka Aisha take cewa a cikin riwayarta, kamar yadda yake cikin hadisin masruf da yake cewa na ce wa Aisha ya ummata hal ra'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallama rabba qalat laqad qaffa sha'ri min ma qulta, tace iga jikina na tashi da wannan magana. Aina anta min thalathin man haddatha kunna faqad kadhaba, duk wanda ya baka labari ɗaya daga cikin abu uku to yayi ƙarya. Man haddatha ka anna Muhammadu rabbahu faqad kadhaba thumma qara'at la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara. Hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim sanannen hadisi. To kaga sabani kenan tsakanin sahabbai guda biyu, Ibn Abbas shi ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita kuma mu lura ita ce take da wannan fassara, ita ba ruwaitowa ta ba. Duk da yake a cikin wata riwaya wadda ke zahirin take goyen bayan magana Aisha shine riwaya Abu Dharr al-Ghifari da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa hal ra'aita rabbak qala, annabi yace nurun anna urahu, haske dai ta ya zan gan shi. A wata riwaya ya ce ra'aitu nuran, na dai ga haske, wato sai zama nuran ɗin can maf'ul bihi ne da fi'il mazumin taqdiruhu ra'aitu nuran anna urahu, ta ya ma za a ce na gan shi. Wannan dalili ne akan cewa abin da ya gani shi ne haske, da haka sai malamai suke kikikaka. A wata riwaya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hijabuhun nur, shamakin nan na Allah shine haske, law kashafahu, da Allah zai yaye shi lahtaraqat mantaha ilayhi basaru, da sai hasken ya kone abinda hasken Allah, hasken fuskar Allah ta kai gare shi. To kaga wannan hadisi abinda zaka iya kawai shine imani, shine abin da yake fara dan cewa imani ne kawai da ke cika, karkace zaka sa hankalinka shi zai lissafa maka yanda kai dashi. Ina fata muna gane wannan jama'a. To da haka da aka zo sai aka hade hadisan aka ce to ai dukkanin su hadisan suna iya haduwa da juna. Kaga dai ga wannan hadisi na cikin sahih Muslim wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qadra rabbahu ru'yatan qalbiyya, to shine wannan shine mahada da zai hade maka hadisan. Wannan yana cikin sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa ruqyatan qalbiya kuma shi ma riwaya Ibn Abbas ne ata daga Ibn Abbas to sai malamai suka ce to kenan Ibn Abbas yana da hadisai wanda suka zo itlaqan suka ambaci ganin Allah itlaqan yana da hadisai da suka zo muqayyada suka ambaci ganin Allah bil qaidi bil qalbi cewa ya ga Allah da zuciya ne daka sai ai hamlul mutlaq alal muqayyad kaga shi nashi sun hadi to na Aisha kuma ya za'i da su to wanda ya kore ba a daukan magana shi inga wanda ya tabbatar domin wanda ya tabbatar ya kawo ƙarin ilimi ne akan abinda wanda bai tabbatar ba musamman ma ita kore wata ba ta ce annabi ne ya gaya mata ba alayhi salatu wasalam a'a fahimtar ta ce daka tana kore ganin Allah ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido wannan sai a lahira shi ko Ibn Abbas yana tabbatar da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi na ganin da yawa Allah gani da zuciya daka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da zuciyarsa gani da ido fa to a wannan irin dabi'ar ta jikin dan adam Allah bai halici dan adam da karfin jikin da zai ganin Allah ba shi sa yawa Annabi Musa wannan kwatanci a aikace cewa hatta dutse wanda Allah subhanahu wataala yayi shi da karfi kuma Allah yana kwatance da karfin sa cewa kafirai daga cikin su akwai wanda zukatansu saboda bushewa kal hijarati go au ashaddu qaswa kaga ashe dutse wata halitta ce mai kasawa amma falan ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka to ina kuma ga dan adam ina fata mun gane to za mu saurara anan insha Allah sai mu hadu a darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum